Sector 3 of the multinational joint task force has inflicted heavy casualty on Islamic State West African terrorists.
Kakakin dakarun kawancen kasashen tafkin Chadi kenan, Kanar Timothy Antiga ke min karin bayani inda ke cewar dakarun nasu sun yi wa wani sansanin mayakan ISWAP dubdugu a ƙauyen Fedondia dake yankin Tumbun Fulani a zirin tafkin Chadin. Sojojin rundunar na MNJTF na runduna ta uku daga bangaren Najeriya sun farma waɗannan gungun mayaka na ISWAP ne, yayin da mayakan na ISWAP suka antiya zuwa sashen Kamaru. Dakarun rundunar kawancen a runduna ta ɗaya suka farma su da jiragen yaƙi, yayin dai da jiragen sojojin saman Kamaru suke samar da bayanan sirri tare da sa ido yayin da ake farma ƴan ta'addan da manyan bindigogin a turare da kuma jiragen yaƙi. Bayanai sun nuna cewar an yi wa ƴan ta'addan barna nesa ba kusa ba.
Bombarded the terrorists.
To na tambayi Kanar Timothy Antiga ko yaya girman wannan barna take?
Battle damage assessment is ongoing.
Yace ko da yake har yanzu ana kan tantance irin hasarar da aka tafka musu. Ka san jeje ne aka kai wannan farmaki, amma kawo yanzu bayanan sirri da aka tattaro da na'urori na nuna cewar an kassara sansanin na ISWAP nesa ba kusa ba.
ISWAP has sustained substantial casualties and destruction of their infrastructure.
Rundunar dakarun tafkin Chadin ta ce za ta ci gaba da buɗe wuta akan ƴan ta'addan baji ba gani, amma kuma duk wanda ya ajiye makami ya miƙa wuya tare da yin saranda to za a karɓi tubansa. A cewar wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadin, Dr. Abubakar Muhammad Sani, muddin dakarun suka ci gaba da kai irin wannan farmaki na haɗin gwiwa, wannan ba da jimawa ba za a kammala kare lagon ƴan ta'addan a wannan shiya.
Wato wannan nasara da multinational joint task force suka samu akan ƴan Boko Haram da ISWAP a wannan tsibiri na Lake Chad zai tarwatsa duk wani shirye-shirye na ƴan Boko Haram, musamman dan a wannan guri ne a wannan sansani suke haduwa, suke kullace-kullace. An samu wato tsari mai kyau wato daga ƴan artillery na Najeriya kuma da ƴan jirgin sama daga Kamaru. To ka gani in har dai za a iya zuwa wannan gurin a tarwatsa su, to ni na tabbata da cewa duk wani shirye-shirye da suke da shi na su afkawa wato gurare kaman Baga, Kukawa, a zo har gurin su kada balge, ina ganin yanzu wa'annan dabarun nasu za su lalace.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Mayo Sava a jamhuriyar Kamaru.